tilowa bangaren Premier League mako na 31, inda kungiyar kwallon kafa ta Southampton ta lallasa Swansea City da kwallo ɗaya mai ban haushi. A yau kuma za a buga wasan mako na 31 da mako na 35 a gasar ta Premier League, wanda suka zama kwanta a baya, inda kungiyar kwallon kafa ta Leicester City za ta karɓi bakuncin Arsenal. Chelsea a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town, sai Tottenham za su fafa ta da Newcastle United. Manchester City kuwa za su fafa ta da Brighton and Hove Albion a can kasar Faransa, Coupe de France. A jiya an buga wasan ƙarshe, inda kungiyar kwallon kafa ta PSG ta samu nasara akan Les Havres da kwallo biyu da nema, wanda ya bata nasarar lashe kofin a bana. A La Liga na kasar Spain mako na 35 a yau kungiyar kwallon kafa ta makon a mako na 34 a yau kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta fafa ta da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal da misalin karfe 7 na yamma. Sabiyo kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ne duka a wasan ta mako ta 34 wacce ba a samu daman buga ta ba a wasu lokuta. Idan muka leƙa sauran labarun kuwa, ɗan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Laurent Koscielny zai tafi jinyar watanni 6, don haka dan wasan ba zai samu daman fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wanda za a yi wa kasarsa ta Faransa. Shi ma mai horar ko kuma shi ma mai tsaron baya na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool John Gomez ba zai samu daman fafatawa a wasan karshe na cin kofin zakarun nashiyar Turai ba, wanda za a yi tsakaninsa da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ranar 26 ga watan Mayu shekara 2016 sakamakon rauni da ya samu a wasan da suka yi bugawa kasarsa ta Ingila, wanda suka fafata da kasar Netherlands a watan Maris da ta gabata. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid coachin ta ne ya bayyana cewa dan wasan ta Cristiano Ronaldo yana da karfin gwiwa 100% a wasannin da za a buga, kuma dan wasan zai buga wasan da ake tunanin ba zai buga ba, wato wasan karshe na cin kofin zakarun nahiyar Turai din wanda za su yi da Liverpool, inda wasu suke ganin dan wasan ba zai samu daman fafata ba sakamakon dan wasan ya fice a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, wanda aka tashi 2-2 sakamakon rauni da ya ji a gwiwar idan ko kuma a gwiwar sawun shi. Sai dai ana ganin dan wasan ba zai buga wasan da kungiyar za ta yi a yau ba da karinta da kungiyar kwallon kafa ta Sevilla, haka kuma ba zai buga wasan da za su yi da kungiyar kwallon kafa ta Celtic Vigo ba, amma ana da yakinin dan wasan zai buga wasan da za su yi da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal na wasan La Liga na ƙarshe, inda ake ganin cewa Dani Carvajal da kuma Isco su ma za su samu murmurewa don fafatawa a wasan na ƙarshe. Iya abin da ya zama kenan daga nan dandalin BOA, huta lafiya.